Labarin bacewar Samira Sabu ya fara bayyana ne a ƙarshen mako a kafafen sada zumunta, inda aka sanar cewa ba a san inda ƴar jaridar ta shiga ba. Lamarin da wasu suka fara hasashen yiwuwar abu ne da ba zai rasa nasaba da wasu labaran da ta wallafa a shafinta na Facebook ba a makon da ya shige. Wannan ya sa na tuntuɓi mataimakinta a ƙungiyar ABCA da take jagoranta, Mamudu Jibuhamani, wanne ya tabbatar min da faruwar lamarin.
Tout à fait, madame Samira Sabu a été enlevée depuis le samedi 30 septembre.
Yace haka ne, madame Samira Sabu an yi awon gaba da ita a ranar Asabar 30 ga watan Satumba a wajen karfe 5:30 na yamma. Wasu mutane da sanye da kayan fararen hula suka tafi har gidanta suka ɗauke ta, kuma tun daga wancan lokacin ba mu sake jin ɗuriyarta ba. Mun tafi ofishin ƴan sandan farin kaya, amma su sanar mana da cewa Samira ba ta wurin. Saboda hakan muna ci gaba da nemanta, har yanzu ba mu sami wasu bayanai ba da ke nuni da inda take. Muna cikin damuwa sosai a game da halin da take ciki. Muna kira a gaggauta sakinta ba tare da wani sharadi ba.
Et nous appelons à sa libération immédiate et sans condition.
Kungiyar ƴan jarida sun dukufa da bindigin wannan al'amari da nufin gano inda aka shiga da madam Samira Sabu, inji shugaban cibiyar ƴan jarida ta ƙasa Maison de la Presse, Ibrahim Haruna.
Lalle ne har yanzu dai muna cikin neman mu san menene faru a kanta, ina ne aka kama ta, ko kuma ina ne aka kiraye ta don mu san me ake zarginta da shi. Mun tuntuɓi wanda suke kusa da ita don mu ji kakane, amma har yanzu ba mu samu labari akan abin da yake faruwa. Insha Allah cikin kwanaki ko kuma cikin awowi insha Allah an samu labari, kuma muna fatan burman wanga abin a samu rawaure shi cikin gaugawa.
Kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani kan wannan al'amari ba, ballantana iya sanin ko Samira na hannunsu ko kuwa hannun wasu masu aika-aika ta shiga. A bisa la'akari da yadda ta koka a baya cewa wasu na yi mata barazana ta wayar telefon saboda abubuwan da take yadawa a yanar gizo. Majalisar CNSP a sanarwar farko da ta fitar bayan juyin mulki 26 ga watan Yuli ta jaddada aniyar mutunta dukkan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta saka wa hannu, ciki har da batun kare haƙƙin ɗan adam da mutunta aikin watsa labarai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.